Assalamu alaikum. Malam mula saya berani ini hukum sihir terbahagi.
Suna tambaya menene hukuncin sayar da ayman kolin. Sayar da man kolin ya halatta ga shari'a babu koyon ana sayarwa. Shari'a ta yarda da mace ta gyara gashin kanta. Kolin man kolin ko na shafawa ga jiki. Mai canza fata to sayar da mai mai canza fata bai halatta ga shari'a. Saboda mai Allah ya la'anci masu canza fatar su. La'anta ta zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama. Shi ma Abdullahi al-Mas'udin ya ce Allah shi la'anci dukkanin wanda ka canza launin jiki nai daga ƴan mace ƴan namiji aka ce mita za ka la'anta sai ce manzo Allah ya la'ance su tunda manzo Allah ya la'ance su ashe Allah ya la'ance su kenan ni ma na la'ance su don haka duk abin da haka zuwa ga haram haram da so wanda yayi zina aka yi mai haddi in wani ce mishi mazinanci ba a yi mai haddi akan ya mai kazafi sai dai a yi mai ladabi saboda ya taɓa yin wannan laihin aka yi mai haddi aka yi duk laihin da mutum ya aikata aka yi mai haddi aka yi na in wani ya je shi da irin wannan laihin ba za a yi mai haddi na ainihin kazafi ba sai dai a yi mai ladabi akan ya je shi da wani abu wanda ya kasance ya riga ya gabace shi.
Sauki
Al-Qur'ani ayi addu'a ya halatta ga shari'a. Ga shari'a ana sauki alqur'ani a addu'a kuma ga shari'a ana yanka domin neman biyan bukata saboda ainihin a asalin ibada wadda Ibrahimu wadda ainihin a wannan yayi Habila yayi yayi sadaka da rago ko kuma watan ya aje rago wadda ta taho ta cinye nashi rago ba su cinye dan uwa ne ba to iz qadaba qurbanan fa duk bila min ahadihima walan yutaqabbal min al-ahad ala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqina wannan shine afide ga ainihin yanka umarun hadabi radiyallahu anhu lokacin da sarki Zulkifli Baqara shi ma ya yanka amma dai maluma suna kuma ga wancan afide idan ka zaba qurbani idan aka dira karkashin tafsirin wannan aya za a samu hukunci ne yanka ayi sadaka cikin wannan wani shi na abinda aka ce maka fara zihari wanda ya kasance ce ma mata tai watan antika ummi yace matar shi antika ummi kina daidai da mahaihiyata sai ta harimin istimta'i ga harancin jin dadi watan ya shabba mata tai da uwa tai ya kamanta uwa tai da mata tai ko shabba hadda watan mata tai da uwa tai ce ke kama da mahaihiyata ko kuma anti ka ummi ko kuma anti ummi haka ce mata amma shina nufin wai yadda haram nashi take mahaihiyata ki taba ta haji dadi haram nashi taba wannan mata ta haji dadi wanda ya zihari da mata tai irin wannan abinda a bisa gare shi in sha so shi dawo shi take ta sai hidda kafara wannan kafara ita ce maka kafara zihari allazi ne zahiruna min nisa'ihim na'am in ya kasance kama sun kai yace ke kama da mahaihiyata ga tufa babu komai ga wannan ba zahari na ba ke kama da mahaihiyata fi tahrimi istimta'i ga halancin jin dadi wannan tajbihi suke ce mishi ana ce mishi tajbihi balighi anti ka ummi ke kama da mahaihiyata sai shahi wajhu shabahi fi tahrimi istimta'i ga halancin jin dadi kafara ana yanta za a ainihin yautar da bawa ko kuma ta akida ko kuma ainihin abada akida ko kuma ta abada sikinin miskinan akida miskinin sikin ko kuma ta a yautar da bawa ko kuma ai azumi sikin ko idiamu sikinin miskinan ko kuma ainihin a yautar da bawa da kasance mu'mina ce ko kuma ainihin a ciyar da miskinai guda sikin wannan shine sifatar kafara ta zihari. Thank you.